na ƙara faɗi zan ƙara faɗi na ƙara faɗi na bar sana'ar wa ƴan wahalan safa safa
4 4 2 emala wow kobe ai yishi ne yishi ne
ni ce safa ta ku mai gadan zinare an buga an bar ni na faso sun watse kai tabara tabara tabara
Shani, babu su ayi babu gari kwance mun rawani ni ma an tashi ayi dani mata shagali babu su ayi babu gari kwance mun rawani ni ma an tashi ayi dani wata warwasa warwasa girgiza girgiza 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 wata warwasa warwasa
Rawar tabara, na ce rawar tabara, tokai, a'a.